Bado, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ƴan uwan musulmi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka yi yanzu, ya sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu. Allahumma amin. Bayan haka, da yardan Allah subhanahu wa ta'ala, za mu tashi a shafi na 226 ko? Na'am, insha Allah. Mai tambaya na tambaya ne akan wannan expansion da aka yi, bi ma'ana faɗaɗa masallacin manzo Allah da aka yi, wanda aka sa lemomin nan, lema a ta waje ɗin nan. Shin wanda ya salla a cikin lemomin nan, tamkar yana da ladan wanda ya salla a cikin masallacin? Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake salla a cikin masallaci na wannan, yana daidai da salloli wato 1,000. Shi ne ake tambaya. Ga tambayar kama haka. Ma ita ce, akramakallah, halis salatu, shin sallan da ake yi fi tausi'atil masjidin nabawi, wato a inda aka faɗaɗa na masallacin annabi ɗin nan, tahtal mazallati, ƙarƙashin lemomin nan da ake buɗawa, tu'tabaru kas-salati dakhilal masjidin nabawi, shin ana ɗaukan shi daidai da wanda ya salla a can cikin masallacin annabi ɗin inda aka yi gini? Malamai suka ce, al'amakinun lati tadkhulu fil masajidi inda tausi'a, duk wuraren da wato aka faɗaɗa su suna shiga cikin masallaci, hukuncinsu yana zamanto hukuncin wanda ya shiga masallaci. Tuta ba'da dukhuliha fiha ahkamul masajidi, bayan an shigar da su an faɗaɗa, to ana ba su hukuncin masallacin. Wa ala hadha, a bisa wannan, yu'tabaru ma zida fil masjidin nabawi, ana ɗaukan duk abin da aka ƙara na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa udkhila fihi, aka shigar da shi cikin masallacin, minal masjidin nabawi, ana ɗaukansu ɗaya ne. Wa tajri alaihi ahkamuhu, dukkan hukunce-hukuncen da suke cikin masallaci su ma sun shafi hukunce-hukuncen wannan ƙarin inda ake sallah, min mudha'afatil ajr, wajen ninnin kalada, wa ghairiha, da makamantansu, min al ahkami, da hukunce-hukunce. Bi ma'ana, idan mutum ya zo waɗannan wuraren, shi ma zai yi tahiyyatul masjid. Eh, tunda akwai lemomi, akwai abun nan, duk ana attaching din su, kuma ana salla a tashi gaba ɗaya, ayi ruku'i tare. Wa in kana al ajru yatafawatu bi tafawuti ada'i salati fi as-saff al-awwal, sai dai kawai inda ladan yake da fifiko, wanda ya riga sahun farko dab da liman, mun san sahun farko yafi kowane sahu lada, sai wanda yake biye da shi, sai wanda yake biye da shi. Amma wai a ladan jam'in da ake samu 1,000 nan, kowa yana samu, da wanda ya yi a wajen expansion ɗin na wajen lemomin nan, da wanda ya can inda aka faɗaɗa, da wanda ya asali a ƙwaryan inda da masallacin manzon Allah ya fara, duka ɗaya suke. Ina fata, bi tafawuti ada fi safi al an ada'iha fi safi tsani, na'am, mun san ladan sahu ɗaya ya fi na biyu, na biyu ya fi na uku ya fi na, wannan waɗansu merit ne, amma an yi tarayya wajen samun dukkan ladan nan na 1,000. Ina fata an gane ko? Yanzu Allah da rahamarsa mai yalwar rahama, an yi sallah cikin masallacin manzon Allah, sahu ya kama har wajen nan, wannan farfajiya har ƙarƙashin leman nan, a ce Allah hai ya yanke na waje, hai ya ba mu waɗancan lada, ya ware waɗannan. Allah rahamarsa ta fi haka yalwa, rahamar Allah ta fi haka yalwa. Ina fata an gane ko? Saboda haka, abinda ake bawa na ciki, duk shi ake ba ma wanda suke wannan farfajiya, sai dai wanda ya zo a sahun gaba, kamar yadda muka sani, ya fi lada. Wannan shi ne abin da ke nan. Allah ubangiji ya datar da mu. Tambaya ta gaba, mai ita yana ce, akramakallahu, ma huwa al-masjidun nabawi alladhi ussisa ala taqwa min awwal yawmin, wani masallacin annabi ne wanda Allah ya yi bayani shi a Qur'ani, ya ce masallacin da aka fara assasa shi, aka fara sanya harshashinsa, aka gina shi asali akan tsoron Allah tun farkon wato zuwa Madina. Wani masallaci ne wannan? Shin masallacin Quba ne ko masallacin Annabi dinnan? Wanne ne masallacin da Allah yake nufi a cikin wannan aya? Malamai suka ce al-muradu bihi, masallacin da ake nufi fil ayati da yazo cikin ayan nan al-karima mai girma, min surati at-taubati, wanda yazo a cikin suratul tauba, yace al-masjidun nabawi ala sahih. Malamai sun yi sabani, wadan suna cewa masallacin Quba ne, wadan suna cewa masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Amma magana da tafi inganci daga maganganun malamai da sabanin su shine al-masjidun nabawi ala sahih min qawli al-ulama, masallacin Annabi ne ake nufi bisa magana mafi inganci. Wakila waɗansu malamai sun tsaya suka ce masjidu Quba, don masallacin Quba shine manzon Allah ya fara ginawa ya da zango kafin ya shigo Madina ya fara gina nashi. Wakila huma usisa ala taqwa, yace dukkan su din an gina su a bisa tsoron Allah, ba kamar masallacin munafikai da aka gina a can ba. Allah yana so ya bambanta masallatan da manzon Allah ya gina da masallatan munafikai. Dan munafikai sun gina wani masallaci can a hanyar Uhud airport, ta inda za a fita ta baki a inna ai hanyar airport haka, ba ta hanyar abin Uhud ba ta nan da ake bi wajen abin nan Shari'u Abdul Malik, ana bi ta can. To akwai inda munafikai suka gina nasu, wai ai masallacin manzo Allah yayi nisa, saboda haka waɗansu za su iya zuwa nan suna liman cewa ne ne zai tsaya a wani masallaci bayan ga manzo Allah, bayan ga masallacin manzo Allah, kuma lokacin Madina yar kadan ce. To a lokacin munafikan sun gina ne saboda su rika gayyatan sahabbai daya bayan daya, su ce a zo a mana nasiha, a zo a mana a karatu, sai su rika kakkashe su, sai su amfani da wannan daman suna assassinating nasu, suna musu dauki daidai. Shine Allah ce la taqum fihi abadan, ya Muhammad kar wani ya tsaya a wannan masallacin da sunan zai yi sallah. Yace masjidu dirari, masallaci ne da ba a nufi Allah da shi ba, an gina shi ne domin cutar da al'umma musulmi da yakan Allah da manzansa da yakan musulmai. Ka tsaya a masallacin da aka gina shi bisa tsoron Allah tun farkon gina shi, to shi ne ma'anar ayan kenan. To wanne ne, na Quba ne ko na manzo Allah? Malamai sun yi sabani, wadansu sun ce na manzo Allah, wadansu sun ce na Quba, amma malamai suka ce dukkan su biyun dai an gina su a bisa tsoron Allah. To wannan shi ne karatunmu na yau da yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Gobe za mu shiga a kan hukunce-hukuncen masallacin wato Qudus, shi ma mu ji falalan shi. Mun ji falalan sallah a masallacin Makka, Ka'aba kenan, lada dubu nawa? 100,000, idan mu ce ladan sallan jam'i 100,000. To waɗansu ma suna ce idan kai nafila ita ma ana ninninka ladanta haka ɗin. To sannan kuma masallacin manzo Allah lada 1,000 ne jam'i, sai na Qudus lada 500 ne. To gobe ne za mu shiga na Qudus ɗin mu ji shi ma hukunce-hukuncensa. Allah Ubangiji ya datar da mu, ya ƙara wa rayuwarmu albarka, ya sada mu da dukkan alkhairi wannan rana babba mai albarka, ranar Juma'a. Kada a manta da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ciki kamar yanda ya nema. Tun yanzu za a fara yi, babu wata matsala. Duk lokacin da mutum ya motsa, sannan bayan la'asar a duƙufa wajen addu'o'i bisa hadisin da manzo Allah yake akwai wata sa'a da Allah ya sa a wannan lokacin. Malamai sun yi hasashe, sun zaƙulo wannan sa'ar tana fara daga bayan la'asar ne zuwa faɗuwar rana. Duk wanda ya dace Allah yana karɓa masa duk abin da ya roƙa. To Allah ya datar da mu, ya ƙara wa rayuwarmu albarka. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.